magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 26 ga watan Yuli. Ibrahim Kala Musi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran.
To jami'an Amurka na kokarin murkushi wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a Sace. Sai kuma hukumar kula da gidajen yari ta Amurka ta shirye dawowa da hukuncin kisa a Amurka bayan shekaru 16 ba a yi. Da alamar yiwuwar ƴan majalisar dokokin tarayyar Amurka na jam'iyyar Democrat ta tsige shugaban ƙasa Donald Trump ta lafa matuka.
Tokarin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa shugaban majalisar wakilan Najeriya ya bayyana sunayen shugabannin kwamitocin majalisar.
Shi wannan speaker namu gaskiya ga zahiri ya tsaya ya yi adalci, bai tsaya ga ƴan jam'iyyar sa ba, bai tsaya ga ƴan yankin sa ba. Kowace yanki na siyasa yankin nan shida ya ba su gurgudu haƙoƙin su kuma ya dauko daga kowace jam'iyya.
Za kuma a ji cewa a kasar Niger koko kasar Niger ta ce ta ba da himma a shirinta na wadata kasa da abinci daga nan zuwa shekara ta 2023.
Niger a dunnan kewayen kasashen ga ita kai take shinkawa so biyu ga shekara, duk sauran kasashen so guda ne ake ga shekara, don mu so biyu muke yi.
Kamar kowace ranar Juma'a, Hawwa Umar na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Jami'an Amurka na kokarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a Sace, wadda aka ce har ma da wasu sojojin ruwan Amurka da ke kudancin California a ciki. Wasu jami'ai da suka hada da sojin ruwa na cibiyar binciken laifuka na NCIS a takaici sun kama mutane 16 a gabar teku a jiya Alhamis, bayan an kira sojojin zuwa wani sansanin da yake kimanin kilomita 79 daga arewacin birnin San Diego. A cewar sojin ruwan, wannan lamarin ya faru ne bayan an kama mutane biyu da suke da hannu wajen safarar mutane. A ranar 3 ga watan Yuli ne aka kama soji Byron da soji Dabir Salaja Contero, bayan da masu sintirin iyaka suka gansu dauke da wasu bakin haure uku a kan wata babban hanya da ta hada da jihohi biyu, a cewar takardar da aka shigar da ita a kotu a gundumar kudancin California. Hukumar kula da gidajen yari ta Amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a Amurka bayan kwashe shekaru 16 ba tare da ana yi ba, inda aka shirya cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yanke masu hukuncin kisa. Ma'aikatar shari'a ta sanar jiya Alhamis. Hukumar kula da gidajen yarin za ta dauki salon da wasu jihohi suke yi wajen amfani da magunguna domin sauya amfani da sinadarin allura da ake amfani da ita a baya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Yanzu haka an shirya kashe wasu mutane uku a watan Disamba, biyu kuma a watan Janairun shekarar 2020. Ma'aikatar ta kara da cewa sauran kuma za a kashe su a nan gaba. A shekarar 2003 ne gwamnatin Amurka ta kashe wani tsohon sojin Amurka, Louis Jones, bayan an kama shi da laifin sace da kashe wani soja ɗan shekaru 19. Yanzu haka akwai mutane 65 da gwamnatin Amurka ta yankewa hukuncin kisa. Da alamar yiwuwar ƴan majalisar dokokin tarayyar Amurka na jam'iyyar Democrat ta tsige shugaban ƙasa Donald Trump ta lafa matuka, bayan da mai bincike na musamman Robert Mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na Amurka yayin bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashi sa'o'i ana yi a wannan makon. Shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu sauraron ba'asi Adam Schiff ya faɗa wa gidan talabijin ɗin CNN a ranar Alhamis cewa dole mu fuskanci gaskiya. Hanya ɗaya ce ta da Trump zai iya barin mulki kuma ita ce kada a zabe shi a shekarar 2020 kamar yadda yake neman wa'adin mulki na biyu. Kuna ganin ya kamata mu saka kasar mu cikin halin tsige shugaban kasa? Domin kuwa a gani na dai hakan bai cancanta ba, bai dace ba a cewar bai dace ba mu bar kasar mu ta fuskanci hakan. Ya kara da cewa dole 'yan jam'iyyar Democrat su bada karfin gwiwa wajen ganin an kawar da Trump dan jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamban shekarar 2020. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Da safiyar jiya Alhamis ne Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar a cewar Koriya ta Kudu, wanda wannan ga dukkan alamu mataki ne da Koriya ta Arewa ke dauka saboda ta karfafa matsayinta a tattaunawar da take yi da Amurka game da batun makaman nukiliyar ta. Majalisar tsaron ƙasa ta Koriya ta Kudu ta tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu sabbin makamai masu linzami da ke cin gajeren zango, a cewar wani sako da aka aika wa manema labarai daga fadar Blue House ta shugaban ƙasar Koriya ta Kudu. Hukumar tsaro ta nuna damuwarta akan cewa wannan ba zai kawo sassaucin fargaban sojin ba. An harba makamai ne a daura da birnin Wansu na gabashin Koriya ta Arewa kuma ya fada cikin ruwa bayan ya doshi gabas, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Makamai mai linzami na farko ya yi tafiyar kilomita 430, sannan na biyun kuma tafiyar kilomita 690 a cewar ta. Wasu jerin hare-hare sun girgiza Kabul, babban birnin Afghanistan, a jiya Alhamis, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 48, a ciki har da jami'an tsaron Afghanistan su 38. Shugaban Majalisar Banyan Hafsoshin Amurka ya gana da jami'an Afghanistan yayin da uku daga cikin bama-baman sun auna Kabul ne babban birnin kasar. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar Nasrat Rahimi ya ce wani dan kunar bakin waki kan babur ya afka wata motan bus a Kabul wacce take dauke da ma'aikatar man fetur din kasar yayin da suke kan hanya zuwa wajen aiki da safiyar jiya Alhamis, inda nan take mutane 11 suka mutu sannan kuma aka kara tada wasu bama-bamai duk a waje daya. Duk da cewa an saba ganin harin bom a Kabul a baya, aksarin yakan hallaka duk waɗanda ke filin, an sha kashe manema labarai. An ƙara ta da wani bom ɗin a mota kan titin Jalalabad a Kabul sa'o'i biyu bayan harin farko da aka kai.
Daula Salim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, Majalisar Wakilan Najeriya ta bayyana sunayen shugabannin kwamitocinta. Madina Dauda gare ki.
Kakakin Majalisar Wakilai Femi Bajabi Amila ya sanar da shugabannin kwamitoci 106 sannan ya ƙara wasu guda uku a matsayin kwamitocin riko shine ya kawo jimlar kwamitoci 109 a cikin sabbin kwamitocin akwai kwamitin kula da asusun jama'a wanda ɗan majalisa Wole Oke zai shugabanta a tsofaffin kuma kwamitin kula da kasafin kuɗi ya komo hannun Muftar Aliyu Baitara Jimmy Benson zai jagoranci kwamitin kula da bangaren tsaro. Pascal Obi ya zama shugaban kwamitin kula da cibiyoyin lafiya na ƙasa. Shi kuwa Nicholas Shehu zai kula da kwamitin yaƙi da cin hanci. Abdulrazak Namdas wanda a majalisa ta 8 shine ya kula da kwamitin hulɗa da manema labarai yanzu shine zai kula da kwamitin rundunar sojoji. To ya yake kallon yadda aka rarraba waɗannan kwamitoci? Tambayar kenan da nayi wa Honorable Dr. Abdullahi Balarabe Salame.
Shi wannan speaker namu gaskiya ga zahiri ya tsaya ya yi adalci ya ba mutane bai tsaya ga ƴan jam'iyyarsa ba bai tsaya ga ƴan yankinsa ba. Zaki ga dai kowace yanki na siyasa yankin nan shida ya ba su gurgudu haƙoƙinsu kuma ya dauko daga kowace jam'iyya kuma ya nuna kauna in ke liba misali dai guda zan baki kaman kiga akwai wani wanda yayi abinda bai dace ba ga majalisa an kasa committee ya same shi da laifi yayi kokarin cewa a hukunta shi ai a ladabtar da shi amma saboda yana da zuciya na kaunan memba cikin zuciyarsa kuma ba dan jam'iyyar sa bana ba yace gaba ɗaya a yafi mishi kuma ai watsi da wannan rahoto kiga da wannan zamu ce mutumin nan ya kutanta adalci sai dai da kai adalci lokacin da kai gaskiya wani mara gaskiya zai ce ba kai daidai ba
ganin cewa committeeocin sun karu a majalisar wakilan sai na tambaye honorable Kabir Ibrahim Tukura ko yawan kwamitocin zai taimaka wa yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin APC ke ikirari ga amsar da ya bayar
ni ko ina ganin a wannan shirye taimaka wa yaki da cin hanci da rashawa akwai kwamitocin da da kila agencies inda suke kasan su suna da yawa ba ai oversight da kyau ba abubuwa suna faruwa na cin hanci da rashawa da almundana da abubuwa da ba daidai ba to ba kai oversight mai kyau ba zaka gani to wannan shi zai sa ka ga abun yadda ya kamata kai zurfafa bincikenka kai a matsayin garman majalisa abun da ya dace ayi ayi
to kai baka ganin kaman yawan kudaden da za a kashe wajen gudanar da kwamitocin nan shine yasa ake ganin kaman ba zai taimaka wajen yaki da cin hanci da rashawa ba
ai aja madina dan kana da committee ba albashi ne da kai ba so wannan ba wani abu ne za a baka daban daga cikin albashin ka na zama dan majalisa ba ko wani abu bana jin zai kara wa tsadar gudanar da gwamnati
majalisar wakilai ta fara hutu har zuwa 16 ga watan Satumba na bana Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wannan haka yake kuma a gaida Madina daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger inda gwamnatin kasar ta ce ta tashi haikan wajen tabbatar da shirin nan nata na wadata kasar da abinci zuwa shekarar 2023 ya tabbata a hirarsa da sakataren hukumar shirin nan na dan Niger ya ciyar da dan Niger Alhaji Mamman Sani Abdu wakilin mu a Yamai Salamu Muna Barma ya fara da tambayar sa halin da ayyan wato dalilin da yasa a yanzu aka maida hankali kan bunƙasa nomar shinkafa a ƙarƙashin shirin sai ya ce
da ake noma ba ta isa ɗan Niger kuma ga al'umma tana karuwa daga nan zuwa 2025 Niger za ta buƙata wajen ton 700,000 na shinkafa shi ko alhali a yanzu abin da ake noma ton 130,000 ne to shi ne president ya ce to shi a diba ayi nazari a gani ya ne za a yi a Niger a noma shinkafa zai isa duk al'umma na Niger mun kace mishi in ana son Niger a yi shinkafa da take wata ishi a Niger mu kai ton 700,000 kinnan gari za a yi gari za a yi gari za a yi fus sashi sashi kuma president ya ce shi ma ya gamsu da wannan program amma abin da yake so mu a 2025 da mun kace mun yi nisa kwarai mun maido shi a 2023 gandari gandari da gare mu na cooperative da ku gani tun daga ayyaro haggaya kun ga dai isa ta ke banda wannan muna da gandaruka a difa can kuma du da lactate muna da amaradi inda babu gandari kaman tabukka ne ko kuma inda dai ruwa suke kwantawa abinda a gare mu eka 2016
kenan akwai yiwuwar cimma wannan kuduri na kokarin samar da wadatar shinkafa a nan Niger daga nan zuwa shekarar 2023
insha Allah Niger a dunnan kewayen kasashen ga ita kai take shinkafa so biyu ga shekara duk sauran kasashen so guda ne ake ga shekara to mu so biyu muke yi abin da muke a yanzu ton biyar ake yi na shinkafa ga eka akwai iri wanda ke bar ton 10 ga eka za mu sa iri wannan.
Wannan yana daga cikin matakan da kuke so ku dauka kenan domin ganin cewa hakata cin ruwa.
Kware ku dan saboda menene duk kashin duniya da ake noman shinka in baka yi tacen iri baka iri ta tace baka sa taki ba baka gyara ruwa ba to ba ka samu ne kake so. Mun kace in dai ana son a noma ya wadata Niger dole taki sai an gwamnati ya sa jari shine gwamnati ke sa jari kashi 50% ba su sa ku taki. To umarnin da ma shugaban kasa ya bada wannan na uku wanda mun kace mishi in ba a yi maganin kudin tsadar wuta ba wutar lantarki gandari ba su cin riba ba su iya shinkawa da za a faida a Niger da Rahusa kenan busa wuta shugaban kasa ya ba da umarni yace aje yace ma prime minister ya sa kwamiti ayi nazari a gani yaya za a doke ma manoman shinkawa kudin wuta don saboda ayi shinkawa a noma shinkawa da Rahusa.
Ashe akwai wasu rahotanni da ke cewa jamhuriyar Nijar ta kudiri aniyar daukar matakin haramta shigo da shinkafa daga nan zuwa shekarar 2023 shin ya gaskiyar labari?
Gaskiyar labari ba hakan ne ba kun san in bisar kasuwanci a Nijar tun 1987 kasuwar duniya ku take kenan ba iya a ce a hana kasuwa in ka dauki ma ko kungiyar sai da yawo ECOWAS ko kuma imuwa kasuwa buɗe take kenan ba mu iya hana ai kasuwanci tsakanin kashi da kashi.
Gonar ka ba ta yi wata wuta ba shuka jelo shuka dawa hara gonar sa ka dewa shuka shinkafa da maiwa shuka mai hula kuɓewa ya fa acca ma da dawa a kira kamar sakewa.
To a gaida Suleiman da wannan rahoton shirin mu na hantsi za a ji wannan.
Tanariya cikin nan guda hudu ne.
Guda hudu ne naka?
Eh.
Kafin muke da wuka har hudu a gidan.
Ina zuwa farota in lai ya zo yana fida da shi.
Eh to wannan nan kayan fa?
Wannan kayan leburanci ya tashi muna leburanci mu muke sha.
Eh shine kike sha? To amma ka san cewa kwaya ne yana bugarwa.
Na san cewa kwaya ne.
To me za ka ke shan su?
Eh to ala ngoro
mun.
Ina sha.
Okay me kayan ka haka nan.
Mun yi amfani da rinya ne.
Eh ina ku same ta.
Eh to
lalle fa. To sai a bi mu a shirin mu na hantsi a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci. Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron barka da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci?
Bara mu fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance. Akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba. Akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare-bangare ne yana da dama. Misali wanda akwai abinda ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu. Matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu. Akwai kuma wadanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka za su zama ba su da karfin jiki ko kuma su dan yi suma biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan. To kuma akwai abinda ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro. Akwai abinda ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan in ta farfasa jinin nan abubuwan da suka rage na ban na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne maimakon koda ta kokarin tace su sai ya kasance sun cutar da kodar has ita kanta kodar ta zama ta samu matsala ba ta aiki yadda ya kamata sai ya kasance kalar fitsarin ya koma yayi baki kamar bakin Coca-Cola ko shayi wanda yayi baki matuka sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daina yi fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daina yi ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutun ya samu rawayar ido wato jaundice sai idan shi yayi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewa ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne
menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro
akwai waɗansu daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe to shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka alamominsa yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya iya zama baya iya tashi sai an daga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai an mai koda yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini yayi ƙasa matuka za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal za a ga idanu yayi fari matuka za a ga yana numfashi sama sama ko yana fitar da yawu mai kumfa kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauron nan saboda haka wasu bangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadarai ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alamar cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a dauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi yayi matukar ƙasa da bukatar sai an yi mai ƙarin jini wanda kodar shi ta samu matsala akwai matakan da za a dauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta aiwa marar lafiya
to likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti
to taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a dauke shi a kwantar da shi ba lalle sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya a kwantar da shi a garzaya asibiti saboda duk minti daya da aka bata yana da hatsarin matuka
wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa
to illolin za su iya kasancewa da yawa idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba ɗayan su kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari in ba a dau mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa wasu ala'alla kafin a je asibiti suna iya mutuwa wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu saboda ala'alla an shiga halin da koda an yi maganin abinda Bature ke cewa irreversible state ba za a iya canza abinda ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwan nan ko ji ko gani ko taɓin hankali ko bangaren jiki ya shanye akan iya samun matsala kodar ta lalace sai kaji ana maganar cewa sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro
cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi
rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro mutanen da kawai suke da rigakafi ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune ne a kasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su tafiya su shiga kasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma kasashen su sai mata masu juna biyu akan ba su suma magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin tayi kasa akan iya ba su magunguna domin karewa amma ga wanda bai fado cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau to kariyar dai kamar kariyar zazzabin cizon sauro ne a tabbatar cewa muhalli an kori sauro daga muhalli an yi amfani da yana mai magani sannan inda ya mana yara ko manyan asa riguna masu dogon hannu wando mai tsawo ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba a takaice kenan daukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro a dauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa kada a bata lokaci
to likita ya zamu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a Najeriya
to a Najeriya saboda ita kwayar cutar zazzabin cizon sauro wato Plasmodium falciparum ta fi yawa kusan kashi 98 na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani zaka ga akan samu wannan matsala akai-akai
ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Talal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
to a gaida su amarsu yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya amma fa a takeice
to Ibrahim a takeice jami'an Amurka na kokarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a sace wanda aka ce wasu sojojin ruwan Amurka dake kudancin California a ciki Hukumar kula da gidajen yari ta Amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a Amurka bayan kwashe shekaru 16 ba tare da ana yi ba inda aka shirya a cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yankewa hukuncin kisa ma'aikatar shari'a ta sanar jiya Alhamis da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na jam'iyyar Democrat ta tsige shugaban kasa Donald Trump ta lafa a matuka bayan da mai bincike na musamman Robert Mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na Amurka yayin da yake bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashi sa'o'i ana yi a wannan satin da safiyar jiya Alhamis ne Korea ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar a cewar Korea ta Kudu wanda wannan ga dukkan alamu mataki ne da Koriya ta Arewa ke dauka saboda karfafa matsayinta a tattaunawar da take yi da Amurka game da batun makaman nukiliyarta wasu jerin hare-hare sun girgiza Kabul babban birnin Afghanistan a jiya Alhamis wanda yi sanadiyar mutuwar mutane 48 a ciki har da jami'an tsaron Afghanistan su 38 Shugaban Majalisar Manyan Hafsoshin Amurka ya gana da jami'an a Afghanistan yayin da uku daga cikin bama-baman sun auna Kabul ne babban birnin kasar.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin nan lokacin kafin mu sallama da ku muna taya Dr. Bulama Malik yo murnar aurar da ƴaƴan sa biyar da zai yi gobe Asabar da misalin karfe 9 na safi a gidansa da ke garin Maiduguri. Haka kuma muna taya sarkin Fulani Shagamu Alhaji Salisu Garba Bashir Kai murnar daurin auren ƴaƴan sa da za a yi gobe Asabar da misalin karfe 11 na safi a gidan Alhaji Mamman Ilu Makurawa Katsina. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Daula Salim wacce ta karanta wannan labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Darren Smith ni Ibrahim Kalamu Sibi Garba ke cewa sai kuma da hankali.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui est